ماشي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو بيرك وتم رمضان hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1440 wanda yayi daidai da 10 ga watan Mai shekara ta 2019 muna cikin tafsiri na suratul hijr a cikin wannan masallaci mai tarin albarka masallacin alƙalawa wanda yafi shahara da suna masallacin malam bako Allah ya ji kansa yau zamu tashi aya ta 22
a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين
تو كافوم فارا فسر وإن آيوي دمالا يجاو غاوس تنبيوي ننزام أمسا إن شاء الله السلام عليكم شنيا حلتا ريرا الدعاء كمر يجد أكي كرنت القرآني jazakallahu khairan to tambayan da dan uwa ke a nan wajen shine ya halatta addu'a a ringa yin tilawan sa kamar yanda ake tilawan alqur'ani kun ga dai kamar yanda kowa ya sani alqur'ani dai kada yake tilawan sa baya halatta ayi tilawan hadisi ko ayi tilawan fiqh ko abin da yake kama da wannan saboda haka idan mutum yana yin addu'a baya halatta ya ringa rera addu'a kamar yana tilawa alqur'ani yana daga cikin kurakuran masu sallah da kurakuran masu addu'a kamar yanda Sadiq Manshawi ya faɗa a cikin littafin sa Aqdaul Musallin yana daga cikin kurakuran masu sallah ko kurakuran masu addu'a idan mutum zai yi addu'a maimakon ya ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar sai ya kama rera shi yana rera shi kamar yana tilawan Qur'ani to wannan kuskure ne gaskiya in mutum yayi wasa wannan zai iya zamantowa sababi na rashin karban addu'an shi Allah shi kiyaye assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya malam ina da yaro ne mai sha'awar yin karatun lauya wato law shin menene hukuncin aikin lauya a musulunci to asali dai abinda musulunci ya sani shine alƙali sannan akwai abinda malaman fiqh suke kira wakilul khusuma ma'anan wakilul khusuma shine kamar lauya din wanda yake wakiltan mutum misali in ya zamanto kana da case a kotu amma kana daga cikin irin mutanen nan masu jin tsoro da razana idan suna gaban kuliya ya zamanto ba za ka iya yin bayani ka kawo hujjoji game da haƙƙinka ba ka samu ka wakilta wani mutum ka gaya mai duk abubuwan da ya faru shin wannan mutumin da ka wakilta zai wakilce ka ne akan iyakacin abin da ka faɗa ba zai ƙara ba zai rage ba an gane wannan ai kuma akan wannan zai je ya baka kariya a kotu to irin wannan idan shine lauya sai mu ce ya halatta kai tsaye idan wani mutum ya gajiya ba zai iya aikatawa ba ya tura kai ya gaya maka matsalolin shi kuma kai din nan zaka tsaya ne iya inda ya tsayar da kai an gane wannan yana daga cikin wakilci wanda ya halatta wa kullu ma jazalahu an yaf'ala bi nafsihi jazalahu an yuwakkila duk abin da ya halatta mutum ya aikata ga kanshi ya halatta ya wakilta wani mutum sai dai wasu abubuwan da malamai suka ware to amma tambayar da ake cewa irin lauya na wannan zamanin ya halatta sai mu ce wasu malamai suna ganin babu lalura wato mutum zai iya karantawa amma ba wai yayi imani da abubuwan da suke ciki ba saboda shi lauya na wannan zamani lauya na wannan zamani ya kunshi abubuwan da aka ciro daga dokokin turawa da dokokin yahudawa da abin da ya kama da wannan akwai abubuwan da kai tsaye sun yi ainihin sun yi karo sun jittawa ainihin nassin alqur'ani da sunna idan mutum ya yarda da wato dokokin da ke cikin su gabaki daya wanda suka jittawa kitabu da sunna to wannan bawan Allah ya yi ridda ya fita cikin addinin musulunci in muka duba karkashin ayan nan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun to idan mutum yayi hukunci ba da abinda Allah ya saukar ba kuma ya halatta yin hakan ya zama kafiri amma idan yayi hukunci da shi bai halatta ba musulmi ne shi kuma ji wannan ayi fa idan mutum ya shiga aikin lauya domin ya kare gaskiya domin ya kwato wa wanda aka zalunta haƙoƙinsu kuma sannan bai yi imani da tsarin mulki ba yana ganin tsarin mulkin da yahudawa suka tsara da sauransu yayi karo da tsarin addinin musulunci to wasu malamai suna ganin babu laifi da sharadin yayi ne dan ya kare gaskiya kawai amma irin yanda ake yin tsari na lauya na wannan zamanin wanda zaka ga wani kirkiri ya san gaskiya amma ya danna gaskiyar saboda ya samu kuɗi ko saboda ya kare wanda zai kare to irin wannan gaskiya yayi hannun riga da alqur'ani da sunna Allah shi kiyaye wani bawan Allah ne yayi zina da wata mace yayi zina fa kirkiri har matar ta yi cikin shege sai iyayen suka kai shi kotu domin a hukunta shi da aka kai shi kotu na shari'a sai shi wannan bawan Allah sai ya dauki lauya da ya dauki lauya sai ya ma lauyan bayani cewa wallahi shi fa zina yayi kuma gashi abin da ya faru wallahi kaza kaza amma yana so da Allah lauya ya kare shi dan ka a mai wulakanci a kotu sai lauya ya ce ba matsala shine nan take sai lauya ya ce kawai idan ka je kotu ka ce ba zina ba kai ba ka ce kai dan shi'a ne shi fa gaye ne fa bai san wata aqida ba amma kirkiri aka mai da shi dan shi'a aka ce kawai in ka je kotu aka ce me yasa kai zina ka ce ba zina kai ba kai dan shi'a ne dama ku aqidan ku ya ba ku dama ku yi auren mut'a wannan auren mut'a ne ka rinka zaro ido kuma haka aka yi aka je kotu yace shi dan shi'a ne su addinin su ya ba su dama su yi auren mut'a shi yana ganin ba wani laifi yayi ba shine alƙalin to a wannan kotu muna bin mazhaba je ta malikiya mu a wajen auren mut'a haramun ne ina ba san gane wani kitu shi kuma gaskiya shi ya dogara ne shi dan shi'a ne shi yasa shi ba malike bane da sauransu haka to sai alƙali ya tsaya nan cewa to idan ka gane a nan wajen a ranka dade ina kira zuwa ga alƙali tunda dai wannan bawan Allah yana da abin da ya labe da shi saboda haka ba za a kira shi mazinaci ba tunda ya ce auren mut'a ne to yana kira zuwa ga kotu a korikin din to ga duba lauya to irin wannan aiki za a kira shi mai kyau ko za a kira shi yadanci tsabanta to wannan shine Allah shi kiyaye assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara wa malam lafiya amin dan Allah malam ina bukatan karin bayani akan salatul duha dangane da shigar lokacinta da kuma fitar lokacinta da kuma falalanta to sallar duha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana falalanta ya nuna mana cewa yana isa sadaka wa yujzi'u min zalika raka'atani yarka'uhuma min ad-duha ya annabi yana bayani akan sadaka idan mutum bashi da kudin da zai bayar to yana isan mutum raka'a biyu wanda mutum zai yi na hantsi idan mutum yayi raka'a biyu na hantsin nan to zai samu ladan da mai sadaka ke samu to wannan shine kadan daga cikin ainihin falalan sallar duha yana da falala da yawa sannan dangane da shigar lokacinta sallar duha kamar yanda sunan ya kumsa duha wato salla ne na hantsi lokacin da rana ya fito yayi zafi akwai hadisi ingantacce da manzon Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam salatul awabin hina tarmadul ittifal sallar mutanen kirki shine lokacin da yayayin raƙuma ke konewa lokacin da rana yayi zafi a sahara ranan nan yana kona ma rakuma kofa to suna tsalle to lokacin hansi kenan amma a ce karfe 9:30 da rabi irin da karfe 10 haka to lokacin shine lokacin da yafi cancanta mutai ya sallar duha da hansi sannan lokacin yana gushewa gab da salda da ainihin zawali wasu malamai sun ce kaman rubu sa'a kabarin zawali a ce kaman kwata kafin zawali idan karfe 1 ne rana ke zawali to ɗaya saura kwata sai mutum ya dakata an gane wannan ko saboda haka ana dakatar da sallar duha ne gab da zawali a lokacin nan an gane ana yin shi ne kuma idan rana ya fito ya fara zafi shine ake yin sallar duha sannan kuma dangane da rakoyinta malamai sun yi bayani akan rakoyinta wasu malamai sun tafi akan cewa kamar ƴan hanafiya sun ce sallar duha raka'a 12 ne sun kawo wani hadisi inda manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa man sallar duha 12 raka'a banallahu lahu baitan fil janna duk wanda ya sallaci sallar duha raka'a 12 Allah ya gina masa gida a cikin aljanna to wannan hadisi da a ce ya inganta da an samu hujja mai ƙarfi akan matsala din sai dai kash hadisi ne zaifi bai inganta ba to saboda haka wato takaita sallar duha da raka'a 12 da wannan hadisi bai isa hujja ba sannan na biyu akwai masu ganin sallar duha raka'a 10 raka'a 8 ne su ma sun dogara da hadisin ummu hani wanda manzo sallallahu alaihi wasallam wato yayi sallah raka'a 8 an gane wannan ko da hantsi misali to sannan wasu kuma suna da fahimta daga cikin salaf suna da fahimtar cewa raka'an duha sallar duha bai da iyaka iya abinda mutum zai iya sallata kawai an gane sun kawo wani hadisi na Aisha kuma hadisin ya inganta cewa manzo sallallahu alaihi wasallam kana yusalli duha 4 raka'at wa yazidu ma sha Allah annabi yana sallar duha raka'a 4 kuma yana ƙara abinda yaso ya ƙara kaga wa yazidu ma sha Allah an yazida kenan kace da wannan kenan sallar duha dai bai da iyaka abubuwan da yake abin da ya tabbata daga sallar duha raka'a 8 amma wannan hadisin ya dan yi ishara cewa ba wai raka'a 8 kawai za a iya tsayawa mutum zai iya ƙara abin da Allah ya so Allahu a'ala na'am sannan a gurguje wani ya ce dan Allah malam ina son bayani a takaice game da halin musulmi a lokacin hudubar juma'a amma an gane sunna to lokacin sallar juma'a ana so in an fara sallar juma'a ana so mutum ya zauna ya fuskanci liman akwai hadisi ingantacce akan haka kafin a fara hudubar juma'a nake son ci yaya halin musulmi a lokacin hudubar juma'a idan liman yana huduba na juma'a ana buƙatar musulmi ya zauna ya fuskanci liman in har yana cikin masallaci sannan kuma ya rinka sauraron wannan huduba ba tare da wani surutu da hayaniya ba an gane to amma akwai wani abu wanda yake babu mamaki kwarai da gaske yanzu shine mu da muke da awan mun fahimci sunna yanzu wani bala'i ya faru a cikin masallacin mu yanzu zaka masallatan ahlus sunna idan liman yana huduba zaka ga ana ta hayaniya kaga wancan gungu suna firan siyasa wancan gungu suna firan kwallo wancan gungu suna firan yan mata ko yau a masallacin juma'a naga taron jama'a zama kawai akai hatta ci ake yi kuma liman yana huduba akwai bayanin da liman ke yi da Hausa muhimmai ya kamata a bada hankali a fahimta yana daga cikin sako muhimmi wanda ainihin liman ke bayarwa sannan daga baya kuma sai koma da larabci to kaga ya kamata a ce idan mutum ya zo wannan masallaci ya saurari wannan huduba ba tare da surutu ba saboda hadisi ya zo ingantacce kan wannan matsala hadisin Abu Huraira radiyallahu an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man takallama yawmal juma'a wal imamu yakhtub fa huwa kamasal himar yahmilu asfara wallazi yaqulu lahu ansit laysa lahu juma'a duk wanda yayi magana ranar juma'a alhali liman yana huduba to shi kamar misalin jaki ne dauke da kayan littattafai idan an ce jaki dauke da kayan littattafai me ake nufi wato ba shi da hankali wato bai ma san dalilin zuwan shi duniya ba an gane wannan ai inda ya san dalilin zuwan shi duniya dalilin zuwan shi masallaci zai tsaya ya natsu ya saurari huduba ba to wallazi yaqulu lahu ansit shi kuma wanda yake cewa yishuru ba azurutu kai in ana huduwa ba azurutu yishuru laysa lahu juma'a bai da juma'a ina ba tan gane kenan kaga mutun na azurutu kai banza da shi kawai in kuma yana maka magana karka kula shi na tuna wata rana ina masallaci ana cikin huduba sai naga wani bawan Allah daga cikin masu neman taimako mun san juna lokaci mai tsawo yana ta yawo da wannan akwati neman taimako da yazo kusa da ni sai na kadawa ce akar maka Allahu a kawo sadaka don kuma lalle bakwa ba da sadaka yana mun wasa a kawo sadaka don ku ustazai bakwa ba da sadaka ina naka akar maka Allahu nayi banza da shi shi gozu surutu yake ta yi shi yana ganin ba matsala bane wanda ya kamata wannan dalibin ilimi ne fa to in dalibin ilimi zai iya mantawa cewa idan liman na hudu ba a so ka ce uffan to ina kuma ga jahili min babu aula to yanzu ya zama to musiba wanda ya game wanda ya kamata da limamai na masallatai musamman masallatan juma'a da malamai masu wa'azi da sauransu gaskiya a matsa da yin nasiha ga al'umma wallahi zaka in ka zo masallaci liman na hudu ba kana tawwa sai ne ta ba kalmaka Allah wallahi ina farin ciki dama ina son ganin ka wallahi sai kuma gashi Allah ya kawo mun kai ki ya doka gashi liman na hudu ba sai kuma ka zo kana tambaya akan maka Allah to wannan yana daga cikin kurakurai wanda dole sai an gyara gaskiya kuskure ne mai girma ya kamata ɗan uwa da zarar ana huduban nan ba ruwanka da kowa shi ba ruwan shi da kai an gane ko to yaya ake yin al-qunut a mahanga ta sunna Allah ya saka wa malam zamu dakatawa wannan sai insha Allah sai gobe Allah ya kai mu saboda an ce lokaci yayi to sai ainihin ci gaba da karatun mu na jiya dangane da abin da ya shafi Iblis dangane da abin da ya shafi Iblis wanda Allah subhanahu wataala ya ce yayi wa Allah sujada yayi wa mala'iku sujada sai shi sai wanda Allah ta'ala ya ce yayi wa annabi Adam sujada sai shi Iblis din ya ki yadda ya sujada saboda girman kai shi yana ganin ya fi dan Adam daraja yaya za a yi a ce ya sunkuya ga dan Adam haye mai sujada anan da ya tsaya jayayya da Allah sai Allah ya ce ka fita daga cikin aljanna fakhruj minha fa innaka rajim yace ka fita daga cikin aljanna domin lalle kai jefaffe ne daga rahaman Allah da sai yana cikin aljanna ne yana cikin ni'ima amma sai Allah ya kore shi daga wannan ni'ima yace fa innaka rajim ma'anan wannan rajim din malamai suka ce ai fa innaka wato lalle kai abin jifa ne da duwatsu ai marjumun bi shuhab kai abin jifa ne da taurari za a jefe ka da taurari wasu ga ce a fa innaka rajim din nan ma'anan shi kai jefaffe ne daga rahaman Allah kai tsinanne ne an gane wannan ko kala na wa inna alayka la'ana ko ila yawmiddin sannan kuma a gare ka akwai tsinuwa har zuwa ranar sakamako a wata aya Allah ya ce wa inna alayka la'anati ila yawmiddin lalle a gare ka akwai tsinuwa ta har tashi kiyama kenan Allah ya tsine ma shedan a nan duniya har lahira ba zai yi albarka ba gabaki daya kaga inda mutum ne mai hankali aka faɗi irin wannan magana gare shi kuma ya tabbatar da cewa wanda yayi wannan maganan da gaske yake lalle ya tsine mai kuma hukuncin zai bi shi har tashi kiyama har abada ba shi ba aljanna har abada ba shi ba rahaman Allah to in kai kana da hankali me ya kamata kai to ma shi fa mai girman kai bai ja da baya mai girman kai duk yanda ya gano kuskure duk yanda ya san abu in fa shi zai ga in ya dawo baya in ya dawo baya kaman ya kaskanta saka ya goma ce kawai ya ci gaba da wannan taurin kai har abada to wannan shi ne abin da shedan yayi kun ga shedan ya aikata wani abu na kuskure wanda nayi bayani cewa mala'iku ba su aikata irin shi ba ko su mala'iku da suka ga Allah ya aikata wani abu da ba su gane ba ba su tsaya cikin duhu ba tambaya suka yi shi kuma shedan da ya ga Allah ya aikata wani abu wanda bai gane ba maimakon ya ce Allah ya gaya mai fiqhun ya mai bayanin sai shedan kawai ya nuna kaman shi ya ma fi Allah din kawai sai ya yanke hukunci da kanshi saboda idan kaga malami yayi wani abu wanda ba ka gane ba kada kai saurin yanke hukunci ka tambaye shi kila akwai wani bayani wanda kai ba ka gane ba sai a yi maka bayani akan abun shine ma'anan fasalu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. An gane ko? Sai Allah ya ce lalle a gare ka akwai tsinuwa na har ranan sakamako. To shin wai tsine ma shedan, zamu iya tsine ma shedan ko ba zamu iya ba? Ya halatta ya ringa cewa Allah ya tsine wa shedan ko bai halatta ba? Ya halatta, saboda ga aya ko wa inna alayka la'anati ila yawmiddin, lalle a gare ka akwai tsinuwa na har ranan sakamako. Ya halatta tsine wa shedan, to amma in ka tsine wa shedan akwai lada? Tsine mai wajibi ne ko tsine mai mustahabbi ne ko tsine mai halal ne ko tsine mai kaza ne? To misali da tsine ma shedan da istighfari wanne fi? Da mutum ya zauna ya tsine ma shedan so dubu, da mutum ya zauna ya istighfari dubu, wanne ne ya fi? Kaga da shedan tsinanne ne. An gane wannan ko? Shi fadilatu Sheikh Ibn Uthaymeen a cikin wannan littafi hukumu du'a'i bil la'an min al-kitab wa sahih sunan, a an yi kaito maganan Ibn Uthaymeen, aka tambaye shi Allah ya masa rahama, shin ya halatta shin mutum an umurce shi ne ya tsine ma shedan ko an umurce shi ne ya nemi tsari daga shedan, wanne ne? Sai Ibn Uthaymeen ya bada amsa cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai umurce mu da tsine ma shedan ba, ya umurce mu ne da mu nemi tsari daga sharrinsa. Wa in ma yanzagannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Wa in ma yanzagannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah innahu huwa sami'ul alim. Kaga shi anan wajen Allah ya nuna mana ne mu nemi tsari daga shedan. An gane wannan ko? Allah bai ba mu umurni da mu tsine ma shedan ba. An gane wannan? Amma ya halatta tsine ma shedan din ko bai halatta ba? Ya halatta tsine wa shedan. Dalili kuwa akwai hadisi wanda Imam Muslim ya ruwaito, Allah ya masa rahama, a cikin Muwazi as-Salah, babu jawazi la'ani shedan fi asna'i salah, babu halaccin tsine ma shedan a tsakiyar sallah. An Abi Darda, an karbo daga Abi Darda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya miƙe, fa sami'nahu yaqul, sai muka ji annabi na cewa a'udhu billahi minka, ina neman tsarin Allah daga sharrinka. Sannan sai annabi ya cewa al'anuka bi la'natillah, ina tsine maka da tsini wanda Allah ya maka. Anan ya halatta tsini ne ko bai halatta ba? Ya halatta. Annabi ya faɗa haka sau uku. Sannan daga baya sai annabi ya shimfiɗa hannunsa, ya daga hannu haka kamar zai kama wani abu, ya shimfiɗa hannu kamar zai kama wani abu. A lokacin da ya ƙare daga sallansa, sai muka ce ma annabi, ya rasulullah, qad sami'naka taqulu fi salati shay'an lam nasma'aka taqulu, haƙiƙa mun ji ka kana faɗi a cikin sallah, kana faɗin wani abu wanda bamu taɓa jin ka faɗe shi ba ya rasulullah, wara'ainaka basatta yadaka, ko mun ganka ya rasulullah basatta yadaka dai, mun ganka basatta yadaka ka shimfiɗa hannunka. Ya rasulullah, me amfanin wannan shimfiɗa hannun da kuma magana da ka faɗa? Sai annabi ya ce inna adu wallahi iblis ja'a bi shihabin min nar, lalle makiyin Allah iblis ya zo da garwashin wuta, liyaj'alahu fi wajhi, dan ya sanya shi a fuska na ya kona ni. Sai na ce a'udhu billahi minka salasan, sai na ce ina neman tsarin Allah daga sharrinka har su uku ina faɗin haka. Sannan sai na ce masa al'anuka bi la'anatillah, ina tsine maka da tsinin wanda Allah ya maka, bi la'anatillah tamma, ina tsine ma da tsinin Allah cikakke. Yace shedan kuma duk da wannan magana da annabi ya faɗa, shedan bai ja baya ba har su uku. Sannan sai annabi ya ce da naga ya kangare, summa aradtu akhazahu, sai nayi nufin in kama shedan din, wallahi laula da'awatu akhina Sulaiman la azbahamu wa saqa yal'abu bihi wildanu ahli al-Madina. Yace wallahi da ba dan addu'an dan uwan mu annabi Sulaiman ba, da shedan ya wayi gari a daure, da na kama shi na daure shi wanda yara na mutanen Madina su ringa wasa da shi. To amma sai na ga annabi Sulaiman ya riga yayi addu'a, to wannan addu'a ina so in tabbatar da wannan addu'a din shine me rabbi gizilli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ya allah gafarta mun ka bani mulki wanda baya kamata ga wani mutum bayana innaka antal wahhab fa wahabna lahu min fasakharna lahu ri tajri bi amrihi ruha'an haythu asab wa shayatina kullu banna'in wa gawwas kaga an bashi iska wanda ke gudu da shi duk inda yake so sannan kuma akwai Allah ya bashi shedanu ko wasu irin masu gini da masu nitsewa to idan annabi ya samu iko akan shedanu irin wannan iko to ya shiga kaman addu'a annabi Suleiman bai tasiri ba kenan na ba san gani to kenan da annabi Suleiman da annabi Muhammad wai ku daraja kenan tunda shi annabi Suleiman an hore mai aljannu suna mai gini duk wani gini da zai aljannu suke masa sannan kuma in yana so a nemo gulagulai ko a dibo mai wasu albarkacin kasa za su yi nitso wa mina shayatina man yabusuna lahu wa ya'maluna amalan duna zalik to yanzu da annabi Suleiman da annabi wai ku daraja kenan to anan wajen kaga kasancewar mutum na da daraja daya yana da wani abu guda daya wanda ya fika baya nuna kuma ya fika ga baki daya in a cikin aji wani ya fi kowa cin fiqhu in an zo darasin fiqhu yana samun 100% amma a wajen tafsiri yana samun 30 a wajen hadisi yana samun 40 a wajen tauhidi yana samun 50 kai kuma kana samun 90 a wajen hadisi 85 a wajen tafsiri sannan kuma a wajen wannan fanni nashi wanne fanni shi a wajen fiqhu kana samun 70 ko 75 kowane darasi kana cin darasin shi kuma kawai inda ya fika shine nan to yanzu da kai da shi wane ne za a ce mai cikakken mai kokari kai ne ko to kasancewar mutum yana da daraja daya dan ana iya samun dalibinka ya fika wani fanni na ilimi dalibinka ne a dunkule ka fi shi ilimi amma kuma za ka ga wani fanni da Allah zai bashi baiwa wanda kai ka san ya fi ga kwarewa a wannan fannin ana samun haka to wannan kuma ba bai sanyawa a ce ya fi ka daraja tunda kai ma ka san wannan fanni nashi sai dai shi ya fi gogewa ne amma sauran fannin kuma duk ka mai fintinkau kuna ne ko saka manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi ma annabi Suleiman fintinkau a fannoni da yawa amma a nan ne Allah ya bashi wani baiwa kuna ne ko kaman kowane annabi yana da abin da yake banta da shi almuhim anan wajen dai ya halarta azini ma shedan kuma a dunkule shedan ba kafiri bane malamai sun ce idan mutum an tabbatar da zai mutu kafiri an san ba zai tu zai mutu kafiri ko ya riga ya mutu kafiri ya halarta azini mai amma kafiri wanda yake raye wanda ba mu tabbatar da zai mutu kafiri ba ya halarta azini mai misali kamar yanzu a ce Bush ko kuma wannan shugaban da yake mulki wannan Trump wannan a Donald Trump din nan kaga kafiri ne mai kin musulunci sosai to sai mu ce Allah ya tsine mai ya halatta baya halatta ka tsine mai kafiri sai idan an tabbatar zai mutu kafiri to yanzu muna da tabbaci cewa kafiri wani zai mutu kafiri ba mu da wannan tabbaci tunda ba mu da tabbaci an gane ko ba mu da iko mu ce Allah ya tsine mai sai mutumin da muka tabbata zai mutu kafiri innal ladhina kafaru wa matu wahum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal mala'ika wan nas ajma'in ko kaman shedan yanzu muna da tabbas zai mutu kafiri kuma muna da tabbas wa inna alayka la'nati ila yawmiddin kaga shi Allah ya ce lalle tsinuwa ta tabbata a gare ka har ranar sakamako ashe ba maganar tuba shi gare shi so laka kenan shi sai dan kai tsaye ya halarta a tsine mai sannan ibn al-jawzi Allah ya masa rahama ya kawo a cikin littafinsa mai suna Ar-Radd 'ala al-Muta'assib al-Anid ya kawo wani asari wanda asarin yana da matukar muhimmanci mu san shi ya kawo maganan wasu sashen salihai inda yake cewa li an yakhruja min sahifati la ilaha illallah ahabbu ilayya min an yakhruja la'anallahu iblis gara a ce Allah wato ya fito a cikin fallantaka dana na lada wato la ilaha illallah ya fito ina ta alkar ina zikirin la ilaha illallah ya fito a cikin fallantaka dana ya fi soyuwa a gare ni fiye da wato kalmar la'anallahu Allah ya tsine wa iblis ya fito da a rubuta a cikin fallantaka daga kullun kana tsine wa iblis so dubu da a rubuta a fallantaka daga kana yin zikiri so dubu kana ambatan Allah yanda ya dace da sunna ba ambatan Allah irin na embiri a ba misali wanne zaka fi so kine malamin yace gara la ilaha illallah ya fita a fallantaka dana da tsine wa iblis dan tsine wa iblis ya halatta amma yin zikiri mustahabbi ne ina fatan gane wannan ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseera sannan imamul juwaini imamul haramaini yana cewa mal ladhi alzamana wajibun alaina an al'ana ahadan min almuslimin menene abin da ya wajabta mana ya maida shi dole a gare mu tsine mu wani daga cikin musulmi ha menene ya wajabta mana cewa dan wani musulmi yayi laifi mu tsine mishi ha aw nabra aminu ko mu baranta daga gare shi aw nabra aminu wa ayyu thawabin fil la'ana wal bara'a yace wani lada ke cikin tsinuwa da bara'a kace ba ba ni ba wani ko Allah ya tsine mu wani wani lada ke cikin sa inna Allah la yaqulu lil mukallaf lalle Allah baya cewa mukallaf limala tal'an me yasa baka tsine mu wani ba Allah bai tambayan ka wannan me yasa baka yi baka tsine mu wani ba bal yaqulu laka Allah zai ce maka Allah yakan tambaye ka ma limala anta me yasa ka tsine mu wani wani lokaci in ka tsine wa musulmi duk zulubin da musulmi yayi ka tsine masa to Allah sai ya tambaye gobe kiyama me yasa ka tsine masa an gane wannan ko an ce khairul muslimina man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi fiyayyen musulmai shine wanda sauran musulmi suka kubuta daga harshen sa da me da hannunsa to idan mutum dan yana saban Allah sai kace Allah ya tsine mai shin shi kafiri ne kuma kafirin ne ma ya mutu kafiri kaga musulmi ne misali to waye baka dama ka tsine wa musulmi dan yayi sabo ana so in musulmi yayi sabo kai masa me addu'a kamar yanda kai ma an kai sabo kana so ai ma addu'a la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi imanin dayan ku baya cika sai ya so wa dan uwan shi abin da yake so wa kanshi shine yake cewa Allah baya cewa mukallaf limala lam tal'an bar qal yaqulu lahu limala anta Allah baya ce ma me yasa baka tsine mu wani ba amma Allah zai iya ce ma me yasa ka tsine law anna insan asha daharahu kullahu lam yal'an iblis lam yakun asiyan da mutum zai rayu tsawon zamanin sa bai taba tsine ma shedan ba bai zan bai sabo kun ga shedan da tsinanne ne shedan kangararre ne ko kafiri ne mai cutar addini to da mutum zai rayu bai taba tsine ma shedan ba to a wajen Allah bai sabo ba wala asiman bai sabo ba wa idza ja'ala al-insan iwada la'ana astaghfirullah kana khairan lahu da mutum zai sanya madadin wannan inuwan ya sanya istighfari da shi ya fa alkhairi gare shi fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara kaga wannan yana nuna mana shedan tsinanne ne ya halatta a tsine masa amma kuma ka ringa auna abubuwan da yake akwai abin da kira fiqul awlawiyya wato lokacin mutum yana da muhimmanci kada kai hasarar lokacinka in zaka aikata aiki sai ka duba akwai ayyuka kaza sun hada a gare ni wanne ne yafi alkhairin aikata wannan aiki in nayi shi halal ne ba lada ba zalimi wannan kuma in nayi shi mustahabi ne wannan in nayi shi wajibi ne wanne kamata in fuskanta wajibi idan wannan aiki halal ne ba lada ba zalimi wannan kuma mustahabi ne wanne kamata in yi mustahabi kun gane shine wannan hadisin nan da ake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut duk wanda ya kasance yana imani da Allah da rana ta karshe to ya faɗa alkhairi ko ya shiru shin in mutum ya faɗi yana faɗin kalma wanda ba lada ba zunubi alkhairi ne kalman da ba lada ba zunubi alkhairi ne to wanda akwai lada fa ka kai tsaye da gudu kun ce alkhairi ne amma mutum ya faɗi kalman da ba yawo ba fallasa kawai in ya faɗa dai ya faɗa ne kawai yin shi banza barin shi banza wasu malamai suka ce ba a kira shi alkhairi ka ɓata lokacinka da in yi kasuwancin da wato ba riba ba faduwa da yi kasuwancin da akwai riba ba faduwa wanne ne zai to ko da yaushe in mutum zai duba yayi aiki da ayan nan wal asr innal insana lafi khusr mutum yayi amfani da zamanin sa domin in kai asarar minti guda baka bauta ma Allah ba minti guda baka yi istighfari baka yi aikata wani abu wanda Allah zai gafarta maka baka yi asarar wannan lokacin an gane wannan ko to wannan shine Allah shi kiyaye na'am
qala rabbi fa'anzirni ila yawmi ba'athun
qala sai shedan yace rabbi ya ubangiji fa'anzirni ila yawmi yub'athun ka saurara mun har zuwa ga ranan da za a yi tashin kiyama kun ji abinda dai fada me ba ku yace ya Allah na gane kuskure na ka gafarta mun shi shedan ibadi ne shi shi idan yace ya Allah gafarta mun ya kaskanta ya fadi to gara kawai a cigaba da fadan kawai a cigaba da fadan sai ya ga karshen fadan koda fadan nan zai sa yayi asara mai yawa ba abin da ya shafi iblis wannan shine fikin iblis duk mutumin da kaga yana irin wannan fada to fadan iblis yace fadan da wato kai kana ganin babu riba amma kawai barin cigaba da yi yaya wannan shine fikihu na iblis amma fikihu na dalibi salafi idan yana yin abu yaga cewa karshen abun bai da kyau me ya kamata yayi zai yi sauri yayi riba ya gyara abubuwan da yake yi an fahimci wannan ko to shine shedan yace ma Allah naji ka tsine mun kuma ni bazan tuba ba na yadda zan shiga wuta har abada na yadda da wannan amma ni ma ka ban dama wai su wane ne dalilin da yasa Allah ya tsine mai ba saboda mu ba Allah ya ce yayi sujada ga Adam ya ki yin sujada ko to wallahi sai ya rama sai ya dau fansa abinda shedan ya faɗa kenan Allah ya bashi dama shi kuma insha Allah sai ya dau fansa akan zuri'an annabi Adam gaba ɗayan su na'am
qala fa innaka minal munzirin
to sai Allah ya ce to fa innaka minal munzirin to lalle kai kana daga cikin wanda an saurara ma an baka lokaci kai abinda kaga zaka iya yi na'am
ila yawmil waqtil ma'lum
zuwa ga wani yini na wani lokaci sananne zuwa ga wani yini na wani lokaci sananne to wanne ne wannan yini na wani lokaci sananne ha shi da shedan da yayi roko rabbi fa anzirni ila yawmi yub'athun shi yana so a daga mai kafa har tashin kiyama shi kuma Allah sai ce to an jinkirta maka zuwa ga gini na wani lokaci sananne to wanne ne malaman tafsiri sun yi gwajin fahimta kan wannan kamar Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ya ce wato yana ana nufin Allah yana nufin annabka ne al'ula busan kaho na farko kaga busan kaho na farko an busa wannan fika fi sur fasaiqa man fi samawati wa man fil ard illa man sha Allah za a busa kaho sai waɗanda ke sammai da waɗanda ke ƙasai gaba ɗaya za su suma sai wanda Allah ya so kaga wannan man a wajen malaman usulul fiqh siga ne na umum duk gaba ɗaya kowa da kowa zai halaka sai wanda Allah ya so to wane ne Allah ya so aka ce sai wasu daga cikin mala'iku da sauransu masu riƙe al'arshi malamai da zimin gano akai amma babu shedan a ciki to waje dilala anan wajen shedan shi ma zai mutu a lokacin busan kaho an gane wannan ko sanan daga baya a tashe shi Allah na cewa kullu man alaiha fan duk wanda ke doran kasa zai mutu to da wannan suka ce kawai ana nufin lokacin da za a busa kaho sai wasu suka ce la a wato wannan yawmul waqtil ma'lum din nan wato wani lokaci ne wanda Allah shi kadai ya kadaita da sanin shi lokaci ne wanda Allah shi kadai yayi me ya kadaita da sanin shi ba kowa da kowa ya san wannan ba an fahimci wannan ai Allahu a'lam na'am
qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in
sai shedan ya ce rabbi ku duba fa shedan ya yarda Allah ubangiji shi ne ba yana cewa rabbi ya ubangiji na ya yadda rabbi fa anzirni ila yawmi yub'asun kaga dai ya fada rabbi bima agwaytani la uzayyinanna lahum fil ard har yanzu dai ya yadda Allah rabbu an gane ashe kafirci iblis ba wai kafirci bane na inkari an gane kafirci ne na istikbar girman kai da kangarewa shine abin da shedan yayi domin shedan malami ne ya san tauhidi an gane ko shedan ya yadda akwai tashin kiyama kun ga ya faɗa nan gashi nan ya yadda akwai shedan ya yadda da sifofin Allah wa bi izzatika la ugu yanda hum ajma'in ce na rantsa da izzanka wallahi sai na halakar da su gaba ɗaya ka duba shedan ya san darajar Allah shedan ya fi mutanen India shedan ya fi mutanen Russia da mutanen irin su Japan wanda ba su ma yadda akwai Allah ba to gara shedan da su shi shedan ya yadda akwai ubangiji ya yadda akwai tashin kiyama waɗannan ba su yadda akwai ubangiji ba ba su yadda akwai tashin kiyama ba su suna cewa la ilaha illa alhayat wal hayatu madda babu wani abun bauta sai rayuwa kuma rayuwa abinda mutum ke gani ne yake iya tabawa duk abinda mutum bai gani ba ba su yadda da alamul arwa ba ba su yadda akwai wani rayuwa banda wannan rayuwa ba misali suna ganin babu Allah babu kiyama babu kaza babu kaza to shi kuma shedan yana ganin akwai waɗannan duka sai shedan ke cewa ya ubangiji na rantsi saboda halakar da ni da kai din nan shedan ya rantsuwa yace saboda halakar da ni da kai din nan la uzayyinanna lahum fil ard da sannu zan kawata musu san duniya a doron kasa zan kawata musu kasa a doron kasa wato abin da shedan yake nufi duk wani abu mara kyau shedan zai kawata shi ya sanya mutane su ganshi mai kyau shedan zai kawata musu zina zai kawata musu shan giya zai kawata musu caca zai kawata musu luwadi zai kawata musu madugo zai kawata musu ainihin kidnapping zai kawata abubuwa mara kyau zai kawata musu shedan zai kawata musu shirka har su ga cewa shirka ma wani abu ne mai kyau to mafi yawan mutane kuma yanzu shirkan suke yi ga bokaye ko ta ina misali ko bokaye da sunan musulunci ana kiran mutum aran mama boka ne yana tsafe-tsafe yana yin asirce-asirce ya haukatar da wannan yayi kaza yayi kaza ya raba aure yayi kaza duk yana mu'amala da aljannu da iskokai yana bauta musu kaga duk wannan gaba daya shedan ne ya kawata wa mutane san duniya duyina lil ladzina kafaru hayatud dunya wa yaskaruna min alladhina amanu duyina lil ladzina kafaru hayatud dunya an kawata wa kafirai rayuwar duniya suna ganin rayuwar duniya wani abu ne mai kyau rayuwar duniya rayuwa ne na dindindin wa yaskaruna min alladhina amanu zaka ga suna yin izgili ga wanda suka yi imani idan kai imani suna kallon ka wani bagidaji you are not civilized baka san abin da kake yi ba da sauransu sai Allah ya ce wallazina taqaw qawqahum yawmal qiyama wa'annan da suka ji tsoron Allah suka kiyaye dokokin Allah suka yi riko da sunna suna sama da su gobe kiyama an gane wannan ko to shedan ya riga ya rantsi cewa wallahi zai kawata mana duk wani abu wanda yake haram ka duba yanda yan bid'a suke aikata ka duba yanda wasu zagin sahabbai ke musu dadi shin zagin sahabbai halal ne to amma shedan ya kawata ma yan shi'a zagin sahabbai za su buɗe baki su tsine wa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mutum in yayi wannan tsinuwa hankalin shi a kwance yana ganin bai da wani matsala an gane wannan ai saboda haka irin wannan shine abin da ake so ƴan uwa su fahimta wato dan bid'a za ka ga shedan ya kawata mai bid'a kuma idan kai bacci shedan sai ya ringa ma ilhama na shubha idan ƴan salafiya sun ce ma kaza in sun ce ma Allah yana sama to ka tambaye su wane ne ya rike sama sannan idan an ce kaza 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 ka ce musu kaza sai ya ta kawo su irin shubha domin ya hana mutane mai fahimtar sunna an gane wannan ai idan an ce kaza kaza kaga yana kokari ya kawo shubha ya tunkuda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu ya kawo shubha domin tabbatar da mazhaba ya rusa ainihin hadisai sai ingantattu kaga shedan ya kawata masa ya karyata ainihin hadisan manzon Allah ya ce Qur'ani kawai shedan ya riga ya rantsuwa da ma zai wannan aikin cewa zai kawata musu kafirci zai kawata musu bid'a zai kawata musu saban Allah zai kawata musu san duniya har san duniya ya sa mutun ya fada cikin shirka mutun ya fada cikin bid'a mutun ya fada cikin saban Allah domin ya samu duniya yanzu wayannan da suke kama mutane suke garkuwa da su me suke nema duniya suke nema kuma duniya shekara nawa mutun zai rayu a duniya tsakani da Allah kila wayannan mutanen kila wani ya kai shekara 50 to yanzu a daura kashi ko a bata igiya me rage yanzu shekaran ka 50 me zaka me kudi zai ma in ka samu wadata kana shekara 50 ka samu kudin jinya ne ka fara kai matakin da wasu abubuwa na jin dadi sun fara dan ne san tanka a hankali rayuwar wa man nu'amiruhu nunkisuhu fil khalq duk wanda muka rayar da shi to muna jawo da shi baya baya ki komawa baya ki koma ba gaba ki komawa ba in mutun ya riga ya wuce shekara 40 fa duk sauran abin da ya rage da rayuwarsa rugowa ne kawai ba zai ƙara maimaita abin da ya yi da ba misali an gano wannan ko to saboda haka amma zai ga wani a lokacin da ya shekaru na ƙara zuwa lokacin yake ƙara san duniya lokacin yake ƙara rowa lokacin yake ƙara dogon buri wanda duk wannan abin da yake tarawa ba zai ji dadin shi ba sai an kai matakin da likita zai ce mai ya daina shan suga ya daina shan zuma ya daina cin nama ya daina cin nama sai dai kazan ma sai an cire wani abu ya daina cin kwai sai dai ya ci kwai abin a cire wannan kwai duwa din sauran kawai zai ci me ya rage to ka daina cin shinkafa to me ya rage duk wani abu mai daɗi ya ce ka daina ci sai a samu duk abin da yake ya fi komai rashin daɗi ya ce ka ringa ci a cikin kana so ka warke ka sha maɗaci ka sha dalbejiya ka sha kaza sai a mai da kai baya abincin da bai da daɗi shi za a ringa ce ma in zaka ci ayaba ka ci wanda bai nuna ba in zaka sha mangoro kada ya nuna in ya nuna zai ma illa to kaga ga kudin nan yanzu wannan kudin kana ji kana gani sai dai ka ajiye kudin wasu su ci kuma kudin haram su sun ci halal kai kuma haram ka ci to me ya rage maka mai amfani wannan rayuwa misali Allah shi kiyaye shi ne yake cewa wallahi da sannu zan kawata musu a wato a cikin rayuwar duniya a doran ƙasa wala uhu yanahum ajma'in kuma wallahi da sannu zan halakar da su gaba ki daya shedan yayi rantsuwa wallahi sai ya halakar da dukan mu saboda yana so ya dauki fansa akan abinda aka yi masa saboda annabi Adam na'am sai Allah ya ce mai
illa ibadaka minhumul mukhlasin
sai Allah ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayinka daga cikin su wanda yake al-mukhlasin wanda suke ababan tsarkakewa wanda suka tsira sai dai bayinka al-mukhlasin ababan tsarkakewa wato bayin da Allah ya tsarkake irin annabawa irin wanda Allah ke magana wa mayyidi Allah wa rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wa shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa wanda ya da'a ga Allah da manzansa to wayannan suna tare da wayannan wanda Allah ya yi wa ni'ima so Allah ya yi wa ni'ima annabawa sun fi karfin shedan wasiddiqin siddiqai sun fi karfin shedan shahidai sun fi karfin shedan haka nan salihai an gani to saboda haka sai Allah ya ce sai bayinka illa ibadaka min sai dai bayinka daga cikin su wanda yake a shedan ya faɗi wannan da kanshi ba shedan ya faɗi wannan cewa wallahi zai halakar da mutane duka sai dai bayin Allah wanda suke tsarkakaka wanda suke abin tsarkakewa shedan ya yarda cewa mu bayin Allah ne ba bayin shi bane ya yarda da wani saka shedan ya san wasu abubuwa na tauhidi an gano wannan ko shedan ya akwai wasu kungiya ana kiran su jahamiya masu inkarin siffofin Allah suna cewa Allah baya ji Allah baya gani Allah baya magana Allah ba shi da izza Allah to shedan ya fi sanin tauhidi ga su suna da'awar musulunci amma shedan ya fito da wasu abubuwa na siffofin Allah ya ba Allah sifa na uluhiyya sannan Allah ya ba Allah sifa na izza ya ba Allah siffofi ga sannan ya ba shi sifa na rububiyya duka ya ce Allah ne sauran an gano wannan ai to saboda haka a wata aya a wata qira'a illa ibadaka minhumul mukhlisin mukhlisin bil kasra sai dai bayinka masu ikhlasi sune kadai ba za mu samu iko a kansu ba an gano wannan ko to shin wannan magana da shedan ya faɗa cewa zai halakar da kowa sai wanda ba shi da iko sai bayin Allah nagari shin a duniya akwai mutanen da shedan bai da iko a kansu yanzu a wannan masallacin akwai wanda shedan bai da iko a kanshi ai wata aya Allah yace innahu laysa lahu sultanu ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun. Shedan ba shi da iko ga wanda suka yi imani kuma sun dogara ga ubangijinsu. Inde ka yi imani ka dogara ga ubangiji, shedan ba shi da iko a kanka. To nan masallacin gaba ɗaya mun yi imani mun dogara ga Allah, to shedan bai da iko a kanka. To amma shedan bai sa ka shagiya, shedan bai sa ka zina, shedan bai sa ka caca, shedan bai sa ka luwadi, shedan bai sa ka sata, shedan bai sa ka ainihin cin hanci da rashawa. Wato nan ba ina nufin wai kana yi ba, ina ganin wato mutanen duniya masu cewa su musulmi ne misali, shedan bai sa su saban Allah. To in yana sa ka saban Allah, shin bai sami iko a kanka ba? Shin wannan aya yana nufin kenan wato kenan kawai wato inda wato wanda shedan bai da iko a kan shi ne masumi kenan ko? Wanda shedan bai da iko a kan shi sai ya zama masumi wanda baya zunubi? To me ake nufi da shedan ba shi da iko a kan mutum? To malamai sun ce wato dama Allah da zai halicci dan Adam dama ya ce dama inni ja'ilun fil ardi khalifa, ko sai mala'iku su ce cewa ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Har Allah ya riga ya sani dama cewa dan Adam in ya zo duniya zai ringa aikata me saban Allah. Allah ya san da haka, kuma saban Allah shedan ke kawo shi. To menene ma'anan in an ce shedan yana da iko a kanka? Malaman tafsiri suka ce mutum ya ringa yin zunubi baya tuba. In dai mutum yana zunubi baya tuba, to shedan ya samu iko a kanshi. Amma at-ta'ibu min az-zamb kamar la zamba la, mai tuba daga zunubi kamar wanda bai taba yin laifi bane misali. Qul ya ibadiy allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ashe da zarar mutum ya tuba shikenan, an shafa wannan abu sai kuma gaba. An gane wannan ko? To shedan ba shi da iko, shedan yana kyaman mutum mai tuba. Da zarar zaka yi zunubi kai sauri kai nadama ka cika sharuɗan tuba, ka tuba ga Allah, shedan baya san ka saboda ya san ba shi da iko a kanka. Amma mutumin da zai yi zunubi kuma ya ci gaba da zunubin baya tuba, to wannan shine shedan ke da iko a kan shi. An gane ko? Kala me
qala hadha siratun alayya mustaqim,
sai yake cewa wannan hanya ne a gare ni wanda yake biƙaƙƙe. Lalle wannan hanya ne a gare ni biƙaƙƙe, inji Allah subhanahu wataala. An gane ku? Wanda ke shedan ne yake wannan magana cewa shi wannan hanya na batar da dan Adam shi alhamdulillah shine ainihin hanyar shi biƙaƙƙe. An gane? In ya samu ya batar da dan Adam, to shi yana ganin alhamdulillah ya bi hanya mai kyau shi a nashi. Wanda ce a'a, Allah ne yake magana. Allah ya ce wannan cewa mutum ya zamanto mai ikhlasi, mutum ya zamanto mai biyayya ga Allah, to wannan shine hanyar Allah wanda yake miƙaƙƙe. Mutum ya tsaya kan littafin Allah da sunna kan fahimtar magabata na ƙwarai. An gane wannan ko? Na'am.
Inna ibadi laysa laka alayhim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawin.
Inna ibadi, lalle bayina, laysa laka alayhim sultan, baka da iko a kansu inji Allah. Illa man ittaba'aka min al-ghawin, sai dai wanda ya bika daga cikin halakaku. Wanda ya bika daga cikin halakaku shi ne kadai yake da abun nan. Kagan ka duba daga cikin halakaku akwai Yahudawa, daga cikin halakaku akwai Nasara, daga cikin halakaku akwai ƴan dahariya, daga cikin halakaku akwai masu bautan gunki, daga cikin halakaku akwai ƴan communism, masu cewa babu Allah, masu cewa tsarin musulunci tsari ne na gargajiya da sauransu, bai kamata ya aiki da shi ba. To duk irin wayannan kaga halakaku ne su. Sannan daga cikin halakaku akwai wanda halakan shi ya kai shi zuwa ga kafirci, akwai wanda halakan bai kai shi kafirci ba. Kamar ƴan bid'a misali, masu bid'a akwai wanda bid'an su ya kai su zuwa ga kafirci, akwai wanda bid'an bai kai su kafirci ba. Akwai bid'a mukaffira, akwai bid'a gairu mukaffira. Ka kaga su ma dukkan su aibatattu ne. Ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalalah. Annabi ya ce duk abin da aka kirkiro a cikin addini bid'a ne, kuma duk bid'a menene? Ashe duk wannan bid'a an gane sawa'un, wato bid'a ne na sufiya ko bid'a na shi'anci ko bid'a na khawarijanci ko jahamiyanci ko qadariyanci ko jabariyanci ko gashi nan dai kala kala murji'anci, duk wani nau'i na bid'a gaba daya wanda aka kauce wa sunna bata ne. Amma kafin a kafirta mutum sai an duba irin nau'in batan, shin batan ya kai kafirci ko bai kai ba. Ba dukkan dan bid'a bane kafiri, amma dukkan dan bid'a batacce ne. Amma ba dukkan batacce bane yayin ridda. Akwai bata wanda yake ma'anar shi kafirci, akwai bata wanda ma'anar shi bid'a ne saban Allah. To shin irin wanda yake da bid'a na bata na saban Allah, in ya mutu me makoman shi? Yana cikin inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, yana cikin wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, yana cikin wa may yamutu wa lam yatub an udhrihi uida ila Allah jami'u amrihi la bil azabi lil musii yuqta'u wal kufra wat taqlida anhu yumna'u. To wannan shine, saboda haka shine shedan ke cewa lalle bayi Allah ke cewa lalle bayina baka da iko akan su kai shedan, sai dai wanda ya bika daga cikin halakaku. Kuma idan suka bika yaya?
Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
Allah ya ce wa inna jahannama, lalle jahannama la maw'iduhum ajma'in, shine makoman su gabaki dayan su. Lalle jahannama shine makoman su dukkan su gaba daya dan bid'a kafirai. Na'am.
لها سبعة أبواب.
شو جهنم؟
باب من جزء مقسوم.
شو جهنم النن تنادى أينجن أوفو في بدا بقوي. لكل باب منهم جزء مقسوم. هو نقوف هذا كتكنسو ينادون جزء إيوان ديك أبو الرباوة. تقوفو فين تنادى يوا؟ Akai in Allah ya yarda gobe za mu yi bayani akan yawan kofofin da sunayen su in Allah ya yarda insha Allah. Sura minti uku insha Allah. Ko wata tambaya? To an ce akwai wani mai bada taimakon 2000 kuma wato yana bayarwa dama a wajen Ramadan. To yanzu gashi ma ya ƙara aiko da wannan 2000, ya aiko da 2000, to ya aiko da 4000. Saboda haka Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi, Allah ya sa aljanna ya zama makoman sa, Allah ya sanya irin ladan da ake ninninkawa a wannan watan Ramadan, Allah ya ninninka mishi wannan lada din. Waɗanda kuma suke da kyakkyawan niyya na bada taimako amma kuma ba su samu daman bayarwa ba dan in ma dan rashi ko dan wani uzuri mai karfi, to Allah subhanahu wata'ala ya ba su ladan niyya. Wanda kuma suke rike dukiyarsu ba su san bayarwa, Allah ta'ala ya taba zuciyarsu ya sanya su zamanto masu san ba da dukiya don taimakon addini. Allah ta'ala shi taimake mu. Na'am. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.